gani yadda yanzu ma ake samun yawaitar hararen kuna bakin wake ne ma yasa gwamnatin jihar Adamawa kiran wani taro na masu ruwa da tsaki wanda ko ya kunshi shugabannin hukumomin tsaro da na al'umma domin neman bakin zaren inda wajen wannan gangami aka fadakar da shugabannin al'umma game da matakan da ya kamata ake dauka yanzu Alhaji Ahmad Tankuningi da ke zama daraktan hukumar tsaro ta farin kaya wato SSS a jihar Adamawa na ma cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wajen taron
suka mutu kowa kuma jihar Adamawa kuma ni na ta amince da gole sai ko dai har a kira da ba da wannan da ba da a jihar gwamnati take da labarai na sakin
to sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ce nan ba da jimawa ba ne jihar Adamawa za ta ɗauki bakoncin wani babban taro da za a gudanar game da haka tsaro a Najeriya to amma da farko ya roƙi al'umman jihar ne da suke sa ido game da abubuwan da ke kai komo
na roƙe ku don Allah mutanen Adamawa kowa ya mayar da hankali yanzu kowa police din kanshi ne in Allah ya yarda da sati biyu Najeriya za su faruwa Adamawa za mu yi wannan summit domin ba komai ba domin talakawa Adamawa ne da talakawa Arewa da mutanen Najeriya
baya daga shugabannin addini da na al'umma haka nan kuma kungiyoyin da ke tallafawa jami'an tsaro a yaki da masu tada kai baya na Boko Haram da suka hada da maharba da kuma yan sintiri wato yan banga da ma yan kato da gora wato civilian JTA ba fa basu a baya ba Alhaji Bako Alkurna commander yan sa kai na civilian JTA ya ce za su ci gaba da bada nasu gudumawa to amma kuma ya ma bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta ne na rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar
so yana da kyau jami'an tsaron mu kamar yanda da muke checking a fara yin checking akan titi mashigan gari ba cikin gari muke nufi ba kamar jabilamba duk motan da zai shiga ai checking kamar akwai fofore muna da checkpoint a dinga checking numan kam dama uwa uba ne kowa ya san da wurin ana yi kuma muna samun nasara a wurin fiye da yanda ake samani kamar numan muna samun mutanen banzan nan kamar sangere kuti road sai dai mu muna roƙuwa gwamnati ta kula da mu muna da mata da yara ta bar mu karazube kuma aikin nan inda dan kudi ne ba za mu yi ta ba domin Allah mu muke amma mu muna bukatan kulawa
ba dai ma kammala taron ba sai da mukaddashin commander rundunar sojoji na 23 da ke Yola Kanar AA Popular ya ma mika jadawalin wasu sunayen kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke neman ruwa a Jallo
the photographs to be placed in various places to be given to media
bari na yi amfani da wannan dama ne mika muka ya mai girma gwamnatin wannan jadawalin da ke dauke da hotunan kungiyar Boko Haram da ake neman ruwa a Jallo kuma duk wani wanda ya ga daga cikin su to ya taimaka ya sanar da jami'an tsaro amma abin mamaki ne ciki ko hada ƙananan yara to fa dole ne mu hada hannu domin magance ayyukan ta'addanci a Najeriya
that anybody that will identify among these Boko Haram terrorists that the information could be given to us so that we pick them in time before they cause damages in our society
a cewar commander rundunar soji na 23 da ke Yolan kamar yadda al'umma ke nunawa jihar Adamawa kawai yanzu ta ma fuskanci hararin kunan bakin wake kusan su hudu a kasar watanni biyar lamarin da ya ja asarar rayuka masu dimin yawa yayin da wasu da dama kuma har yanzu ke kwance suna jinya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya